sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin Abari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Bangarori da ke gaba da juna a Sudan sun gamsa kazaban fada a wasu sassan birnin Bahari a jiya Juma'a, kamar yadda mazauna garin suka bayyana kwana guda bayan da bangarorin biyu suka yi maraba da wani sabon yunkurin shiga tsakani na neman kawo ƙarshen rikicin na tsawon watanni uku. A lokacin da yakin ya barke a ranar 15 ga watan Afrilu, ya kori fararen hula daga wani wuri mai girma a yankin babban birnin kasar wanda ya kunshi biranen Khartoum, Bahari da Omdurman, tare da haifar da hare-haren masu nasaba da kabilanci a yankin Darfur. Kokarin masu shiga tsakani na yankin da na kasa da kasa ya zuwa yanzu ya kasa kawo ƙarshen fadan, kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce Sudan ka iya fadawa cikin yakin basasa. An kaddamar da yunkurin shiga tsakani na baya-bayan nan ne a shekaran jiya Alhamis a Masar. Duka sojojin waɗanda ke alaka ta kud-da-kud da Masar, kana ƙungiyar sa-kai ta RSF, sun yi marhaba da yunkurin. Amma mazauna arewacin Bahari su hudu sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an farka ne da wani kazaman fada da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu. Har yanzu babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana jiran martani daga shugaban kasar Rasha Vladimir Putin kan kudirin tsawaita yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsi Ukraine ta tekun Bahar Aswad, inji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Guterres ya rubuta wa Putin wasiƙa a ranar Talata, inda ya nemi ya tsawaita yarjejeniyar Bahar Aswad ɗin domin a haɗa wani reshen bankin noma na ƙasar Rasha Rosneft Bank da tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na SWIFT, kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, amma har yanzu ba a bayar da amsa ba. Ana tattaunawa, ana aika sakonnin WhatsApp, ana kuma aika sakonnin Signal, ana musayar sakonni daban-daban. Muna kuma jiran amsar wasiƙar, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaida wa manema labarai lokacin da aka tambaye shi game da tattaunawar. Da sanyin safiyar jiya Juma'a ne, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Rasha ta tsawaita yarjejeniyar hatsin da aka kulla a tekun Bahar Aswad wadda za ta ƙare a ranar Litinin. A jiya Juma'a ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kullo da wata dabara da zai taimaka wajen kawar da ƙungiyoyin 'yan bindiga a ƙasar Haiti, ciki har da yiwuwar tura dakarun zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wata runduna ta daban. Wani ƙudurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi bai ɗaya ya buƙaci sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya bayar da cikakken rahoton zaɓin da akwai a cikin kwanaki 30 don inganta yanayin tsaro a ƙasar. Hanyoyin da za a zaɓa dai sun haɗa ne da ƙarin horo ga 'yan sandan ƙasar Haiti da kuma taimakawa wajen kawo ƙarshen hare-hare ba bisa ƙa'ida ba zuwa ga matalauciyar ƙasar ta yankin Caribbean. Kwamitin ya ba da izini ga 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya 70 da masu ba da shawara na gyara don haɓaka tallafi da horar da 'yan sandan ƙasar Haiti marasa ma'aikata da kuma ƙarancin kuɗi. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a ta tabbatar da shirin biyan diya fiye da miliyan 30 ga dubban mutane da shugaban wani yankin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo Bosco Ntaganda ya ci zarafinsu, ciki har da yara ƙanana da aka saka su aikin soja a baya. Ntaganda ana masa inkiya da tabneta saboda mulkin kama karya da ya yi a ƙasar mafi girma a Afirka a farkon shekarun 2000. An ɗaure shi shekaru 30 a gidan yari a shekara ta 2019 bisa aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bala'adama.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda wasu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau alkhairi ya wurin naku
lafiya limi ya wannan mako da aka ji da zafi allo aka ce lokacin abu ayi shi
wallahi gaskiya an koyi zafin nan mallam ba dama
ai ni wannan furannin da suke kofar gida na ko aka ce wai ko bature yake duk wani abin da ka je yana maka dadi wani lokaci kuma sai gashi da lashi kalubale
haka
yawa to ban ruwan nan zade ka zo ka ga an yi ruwa kamar amma ana daukewa ka bashi kwana daya sai kamar
tide kana fitowa ma kai kanka kana jin zafi bayan ruwar ya gama
ruwa na daukewa sai ka ga zafi ka gansu sun yankwane nace to kuma ina gansu sun yankwane wai sai ce zan dan fesa musu wai a ce bari sai da yamman ce amma su ma suna sa dan fesa musu
haka ne ba su ma su samu
wannan su ga ba su dan farfado ko ba baka ba da gaske ai baba bare na baka labarin drama a bayan gida da taki ba na zamani ba takin alheri group
to
takin da gaso dai wanda da ake tarawa da compose ji bature to taki gargajiyar nan da ya sheke tumatir ya ji dadi ya ci cinna tsawo ya fi tsawo lakin kyaya
to lalle ko da wannan tumatir ne mu ma muka yi rabo
ai shi ne baban gida amma mijin Dr. Babangida wato Babangida Jibril kenan
na'am
mijin Dr. Babangida
na'am
mijin Dr. ba shi bane doctor
oh lalle ne ka yanzu da gani
Dr. Babangida wato shi Babangida Jibril
eh
yabo wai ko wato menene yace wai ko an kika tashi da ko menene to bana sai da zona sa mafi yawa a gaba inda fulawa take to fulawa da ka sani da a bakin kofar office din nan yan kudu
eh haka ne irin wannan eh
awa ya sanke tun lawa ya fito lalle
kan su ji taki
zan fara wasan gona kenan
eh ware kuwa
zuwa gata gata
eh ki shiga gata kila zamu dauki
gata manoma
babban manomiyar wancin da Maryland
yanzu na ga na san tunda haka ne yanzu takin nan baba tokali zan zama
eh a sa kusa hankali
yauwa Amazon kwanan nan zan fara kallon shi a Amazon mutane su je su kadan sa kadan gonar shinkafa su tsanti
kin da sai aidan lake dan taki da taki
mama kamar da muka saba bari mu bude wannan badi ya mika an yi rashi
a wurare daban-daban haka yake
eh an yawo bari mu fara mika gaisuwar ta'aziya zan wata yayin mu ta rasu a Kaduna wato malama Asadi Idi Musa da aka fi sani da yar sanda wanda Allah ya yi rasuwa ranar Litinin a Kaduna aka kuma yi jana'iza ta ranar Alhamis sai kuma malama Saratu Tuda Kasim malumfashi sai wata yar mu Alisa da ake muke ma ikirari da no matsala da mijinta Musa Dauda wanda su kuma suka samu karuwar jinjiri amma ya koma bayan kwanaki uku to Allah ya jikan dukan waɗannan mamata Allah ya
amin
ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
amin so mu amin to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wazirin sarkin zango kuma sai Alhaji Yusuf Amudan Madugu da baki dan iyalan gidan babu Madugu na rasuwan Alhaji Ahmad Madugu wanda aka ji sani da Mr Bobby wato bijin Hajji Yara Matubi Sayan Lady Boutique kenan wanda Allah ya wacikawa a farkon wannan mako to Allah ya yi kansa da rahama da sauran magabata sannan gaisuwa ta musamman zuwa ga mai ɗakin sa Hajji Yara Matubi mai Mr. Alhaji Boutique da kuma Alhaji Ali Madugu da Alhaji Sidin Master to a gaba kuma sai ta'aziyya zuwa ga iyalan wani dan uwa wanda ake kira Alhaji Tela wanda Allah ya masa rasuwa akan iyakar nan Amurka kenan da kasar Canada a lokacin da yake kokarin ketarawa ya shiga kasar Canada kenan Allah ya karbi ransa to an ce ɗan
uwansa
wallahi an ce ɗan uwansa suna unguwar Nima Accra to Allah ya ji kansa kuma ya ba dangi hakurin duba wannan rashi to kamar yadda aka yi wato ana ta'aziyya kuma za mu mika gaisuwar taya murna na cika shekaru 63 a duniya
to Allah ya kara nisan kwana
amin amin wato zuwa ga Khalifatul Akbar Ustaz Ahmed Abdul Fail Abdullahi Mai Kano Jallo kuma shugaban kungiyar Tijaniya ta Tijaniya Muslim Council of Ghana wanda ke tsayar da maulidi na Baba Jallo wanda za a yi a ranar 26 ga wannan watan August ko kuma August 26 kenan wato watan gobe za a yi a garin Farai to Allah ya maimaita muna ya kuma ba da ikon isa wurin
amin suba amin Baba bari mu mika gaisuwar fatan alheri da fatar an tashi lafiya da sada zumunci ga Dinatu Jakawa da Deborah Bandi Sebas Daniel da James Dion da Mary Ruwan da Dan Ladi Burga sai Kabir Isa Kodi da Bala Ahmed da Radigan sai Alhaji Bello Datti Turabu a birnin Lagos mai masaukin baki ga mai martaba Alhaji Dantala Shehu sai Ali Abari Abubakar da ambassador Hassan Muhammad Hassan sai Gana Sani na ofishin jakadancin Najeriya a nan Washington DC da Alhaji Muhammad Anka sai Achiru Abubakar da Malam Babaji Tiraki da Baban Bature Yakubu Yankai sai barista AB Mahmud da barista Saida Sa'ad Bugaje da Alhaji Zaidu Bala kofar sabuwa binnin Kebbi shugaban muryar talaka na kasa mun samu sakonka mun gode Allah ya ƙara zumunci Allah kuma sa a dawo Haji lafiya
sai
da ake shan ruwan zanzan ne ko
eh haka ne fa
yawa
Haji Baburun
yawa ga shi kuma yace wai yana da tsaraban labarai zai kawo mana buhu to Allah ya dawo kai
to ya samu daga aiki
haka sai Hajiya Zainabu Nunu da Habiba Usman Mamar Hafsa sai Hajiya Aya Talatu Lady da Hannatu Dauda Tanko sai Baba Andu Jarmai a Huntuwa sai Hajiya Asama'u Fete mai wankin mota a birnin Kano da Christine Shwe mai dinkin ƴan gayu a birnin Jos sai Bashir Alhaji Manzo da Daula Salim da Denis Zatar daga Hors Musa Yaro da iyalansu sai Dr. Abdulmumin Sa'ad likitanmu a nan Amurka da Dr. Alasan Yusuf da Dr. Gambo Dauda Katsina sai Dr. Habiba Ismail da Dr. Mairo Mandara da Abdulmalik Inusa da kuma Abdulrazak Bello da fatar an tashi lafiya
Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar sada zumunci ta bari huce da tafto daga Isu Dila Faki a jihar Kaduna. Yace gaisuwa da fatan alkhairi da daukacin ma'aikata na VOA Hausa. Sannan kuma ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba Hakimin Faki Alhaji Jafar Aliyu da mai martaba Sarkin Faki Alhaji Sani Jafar Aliyu da kuma Alhaji Nuhu Ziga Faki da Musbahu Mansur Faki da kuma Tijani Reka Faki da Sani Mulo Faki da Alhaji Ibrahim Mai Kanwa Kofar Gabas Faki sai kuma Shaibu Mai Blawus Kofar Gabas Faki da Ashiru Mai Barkono Kofar Gabas Faki da Alhaji Haruna Wallo Kofar Gabas Faki da Alhaji Bashir Gidan Mabuga Bakin Kasuwa Faki da kuma Murtala Dan Faki da Gambo Alaska Kofar Gabas Bakin Kasuwa Faki da Ibrahim Koji Baban Sulaiman Kofar Gabas Faki da Tahiru Dajibu Faki da kuma Gali Suraju Faki da Nuhu Lawan Faki da kuma Sarkin Hausa Wanda Rejin Olodi a Jihar Osun da Al'ummar Garin Faki Baki Daya Mai Gaisuwa Isu Dila Faki daga Jihar Kaduna to sai kuma wannan gaisuwar da gaisuwar sada zumunci da tafiyo daga Sani Muhammad Cindo Ungwar Karofin Badaki a Jihar Bauchi Tarayyar Najeriya da ke cewa Salam VOA filin a bari ya huce da fatan masu gabatar da shirin suna lafiya ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga malama Zainab malaman makaranta a Bauchi da kuma Hajiya Dada maman Bashir Bajabure da kuma Habiba maman Jafar Abuja to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga Ahmadu Manija daga Bauchi unguwar Karfi Madaki wanda mai girma jujjuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame ya bashi sarautar gargajiya na magatakar dan Dujuma a Bauchi to ya ce yana mika godiya ga jujjuman Bauchi da ya bashi wannan mukami to Allah ya taya Ahmadu Manija riko wannan mukami to sai kuma gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Malam Musa Ngoji da ke Yobe a jihar Potiskum sannan kuma muna taya iyalan marigayi zannan maigala yarin Potiskum ACG Usman Maina Kaina bisa bukin najin sarautar garkon yamman Potiskum da aka yi wa ɗansu Akitaji Hussein Adamu Usman Maina Kaina da mai martaba sarkin Potiskum Mai Umaru Bubaran ya bashi Allah ta yi riko ya kuma ba da nisan kwana
to amin suma amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa
ko ka da
ka bari mu yawa to bari mu dire da waɗannan gaisi-gaisi a waɗannan likitocin takarda akwai a turanci ana cewa waɗanda ba likitocin
na jinya ba
yawo ba na jinya ba waɗanda suka yi karatun digirgin ko
lalle ne ka haka
yawo to bari mu fara da yawo mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya da Dr. Gideon Dan Maryam da Dr. Harold Daniel sai Dr. Hashim Gumel baba mu kenan anan da Dr. Ibrahim Sallau tsohon shugaban kungiyar zumunta na kasa wato kungiyar ƴan arewacin Najeriya mazauna Amurka na kasa da Dr. Jafaru Sa'ad sai Dr. Jibrin Ibrahim da Dr. Samuel Jimba da Dr. Mary Shaibu gaisuwa fata alheri ga Dr. Muhammad Hashim da Dr. Muhammad Ladan sai Dr. Musa Dankyau sai Dr. Yahaya Musa sai Dr. Musa Yahaya Malumfashi da Dr. Mustafa Babaliya sai Dr. Mustafa Sugungun gaisuwa fata alheri da Professor Grace Etron da Professor Christidens da Professor Samuel Zalanda da Professor Shedrack Best gaisuwar fata alheri ga Dr. Samuel Guteng gaisuwa a bari huce zuwa ga Dr. Umar Ahmed Muhammad da Dr. Usman Bugaje da Dr. Usman Muhammad sai Dr. Yusuf Habu Fulfulde da fatar an tashi lafiya sai Allah ya yi jagora a cikin ayyukan da suka sa gaba duka
amin
Allah ya bada nasara
amin
bace ta cikin gida dai amma dai a can wajen ka tsina ne lamarin ya faru ba dare bace ta cikin gida
haka
yau wato to wai baba wai wani hotel ne a Katsina
to
a irin yadda kowane wurin kasuwanci aka kowane akwai ire yadda suke tallata kansu da abin da suke harkar kasuwancin su
haka
to a wannan hotel din a wurin cin abinci bangaren cin abinci sai aka rubuta cewa wai ka ci iyakaccin ka
to
amma ba kai ba ne zaka biya jikan ka ne zai biya kuɗin
Yawwa
ya ga wannan wai ya ga wannan ya oda ya ga wanda ya oda ya ga wanda ya oda ya gaba ce abinci ke zai yana ya wanta ne yana so ya tashi ya ga amika musu bin
haka
ce a'a bai gane ba
ka gani tunda baka iya kasalanci ba ba ka gani na'am
wai yana bai gane ba
to
ba sun ce wai idan ya ci abincin jikin shi ne zai biya ba sai suka ce eh jikin shi ne zai biya ai wannan kudin da aka bashi ba wai kudin abincin bane
eh
yace to kudin menene yace ai kudin abincin da kakarka ne ya ci gashi can baya
shi na shi ne ba zai biya ba
eh wanda a cikin kai ba za ka biya ba kusa da abin nan wai ai ba naka bane na kakarka ne a bayan ka shi ne shi ne ya mutu kai shi ba za ka biya wanda ka ci jikan ka zai
kaka da goji ka ga ya dauki wannan baki
baba aje shi bai sani ba yana ci a bashi wannan ana ba wannan ana yana dublin bilbin ne aje bai sani ba yana ta a wani ne ke tara wa bilbin shi ya zo cin baza
bai sani ba ne ba an mai ragi saboda da zai biya daidai na kakan shi da ba ba zai biya ba ce
ai to Allah ya sa ma zo da kuɗin biyan na kakan shi ba ya ko da aljihu ya gaja da ne huje ba ai da ne sai ce musu zai ce to kaga ni dama ba zo da kuɗin
wato wannan ba har yaje a wancan mako da ya haɗu da shi ba nufi akan a maka
eh
suka ja shi fita da shi ya dauka a katsina zai sha
ya sha shi a katsina zai sha ya ne ga da kuskure shi da wannan labarin yawwa dan garin mu ne Bashir Yahuza Malufashi ya ba da wannan labarin to
da fata ya gutsara labarin da
yake yawwa Bashir an tashi lafiya kai kuma kai da fata kai kuma kana da jikin da zai biya maka bin in ka je cin abinci a katsina
ko kuma ya shi ma biya na kakai
ai kuwa na ga malamin da daga bana nusu bin da aka tilis da furki da ya mana bi
baba ya koma sheri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.